إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي ترى قوت الرجب هجر رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da 21 ga watan February shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 23 cikin jerin darussa daga littafin Sharafu Ashabul Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi al-Khatib ya rusu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam littafin Sharafu Ashabul Hadith yana karantar da mu ne falala da darajar malamai da ilimin hadisi muna amfani da nuska ta Tahdhibu Sharafi Ashabul Hadith ta wanda Malam Abu Abdurrahman Mahmud ya tanki in za a yi tunawa a darasi da muka yi a baya muka ci zamu karanta wani dan ta'aliki da Imam Adh-Dhahabi yayi a karkashin wato wata magana da aka karanta ta Shu'ba akan tsakanin koyon hadisi da shagaltuwa da ilimin hadisi da kuma shagaltuwa da nafilfili wanne fi falala shine gashi nan wannan ta'aliki bari mu fara karanta shi insha Allah da Zahabi yake cewa qultu hadhihi mas'alatun mukhtalafun fiha wannan mas'ala ce da malamai suke sabani akan ta hal talabul ilmi afdal aw salatun nafila wattilawa wadhikr shin neman ilimi shi yafi wa mutum falala ko kuma mutum ya takaito akan sallolin nafila da karatun alqur'ani da zikirori fa amma man kana mukhlishan lillahi fi talabil ilm yace duk mutumin da ya samu kanshi yana da ikhlasi ga Allah wajen neman ilimi alamar yana yin neman ilimin don Allah wa zihnuhu jayyid kuma yana da kwakwalwa lafiyayya fal ilmu aula to shi wannan ilimi shi yafi masa saboda zai amfani kanshi ya amfani sauran mutane walakin ma ahadhin min salatin wa ta'abbud amma fa shi kanshi mai neman ilimin dole ne ya zama yana da wani rabo na sallah da bauta kai ya tsiraitu kawai ilimi kadai ba aiki fa in ra'aitahu mujiddan fi talabil ilmi zabi yace in kaga mutum yana da kokari a neman ilimi la hadza lahu fil qurbat amma bai da wani rabo a ayyukan neman lada baya sallah baya salati baya azumi baya zakka baya sadaka baya komai shi dai kawai dan ilimi ga nikashe ne fa hadha kaslanun mahinun shi wannan wato mutum ne mai kasala malalaci ne kuma wanda yake wulakantacce walaysa huwa bisadiqin fi husni niyyati kuma in ka bibiya wannan niyyar da yake takama da ita to ba da gaske yake ba cikin zuciyarsa akwai abin da yake nema na duniya wa amma man kana talabuhu alhaditha wal fiqha ghayatan wa mahabbatan nafsaniyatan wanda ko ya zama yana neman ilimin hadisi ko fiqhu gayya dan ya ainihin wato yi moriya wato ya mora abin nan ya dar masa'a ya nuna mutane ya isa wa mahabbatan nafsaniyatan ko kuma tsabaragen so na ilimin ne kadai a cikin zuciyarsa fal ibadatu fi yaqi afdal wannan to dan kai ya je ya zama dan ta'adda ilimi to ya tsaya ya tabauta Allah shi fi mishi bal ma bainahuma af'alu tafdil yace kai ba ma sai an saka af'alu tafdil a ce daya yafi daya ba sallar ce kai gare shi ba ma sai an yi muqarana ba wa hadha taqsimun fil jumla wannan rabawa ne a jumlaci fa qul fa qalla walillahi ko yace fa qalla wallahi man ra'aituhu mukhlisan fi talabil ilmi yace na rantsi da Allah a zamanin da muke rayuwa inji zahabi wadanda zaka gansu da ikhlasi a ilimi yace wallahi an kadan ne da'ana min hadha kulli yace kai bar wannan magana gaba daya ba ta da dadi falaysa talabul hadith al-yawm ala al-wad'il muta'arif min hayyiz talabil ilmi hasali ma irin neman ilimin da mutane suke a wannan zamanin to ya saba da abinda aka sani da suna ilimi a zamanin da balistulaha balistilahun wa talabu asani da aliya a yanzu zamanin su zabi ma fa kenan yace neman ilimi kawai wani abu ne suna ne da kuma neman isnadoji ba asalin ilimin ba wa akhadhun an shaykhin la'i da kuma kokarin koyon karatu ha a gurin malamin da bai iya ba wa tasmi'un litiflin yal'abu wa la yafhamu da kuma kai kananan yara gaban malamai su karanta musu hadisi yara wanda ba sa ganewa suna wasu abun su auli radiin yabki ko aje da jinjiri yana kuka dan dai a ce ai yana da ijaza daga wani yana da ainihin wato riwaya daga wani yaro kankani an haife shi sai a zo da shi makaranta yana kuka so ake dai zama a tarihin shi yana da riwaya daga wannan malamu auli faqihin yatahaddasu ma'a hadathin ko kuma akwai amma wani abin nan wato malamin fiqi wanda yake yatahaddasu ma'a hadathin yana magana da wani kankani yaro ana karatu yana magana au akhara yansahu ko kuma ana karatu wani yana tarbucin shi wa fadiluhum mashghulun anil hadisi bi kitabatil asma'i aw bin nuasi in aka zo na a majalisin karatun sai kaga masu kirki masu hankalin ciki sun shagaltu suna ta rubuta hadisi sunayen masu riwaya aw bin nuas ko kuma yana ta gangadi wal qari in kana lahu musharaka ci in aka samu wani alaran ma ya zo wurin ya zauna falaysa indahu min al fadila akthara min qira'ati ma fi juz'i alaran ma anan wato ba alaran ma na qur'ani ba mai karantu mai karatu mai jan baki in ya zo ya zauna a wurin to aikin shi kawai ya ja bakin in ya gama jan bakin ba zai kula mai ake ba ai ba ko tafsiri yake galibi haka da mu suke shi dai ya ja baki ko to ku je ku ci tafsiru in an ce sake miko wata aya kawai ya miko to haka mai jan bakin hadisi shi ma zaka same shi jan bakin ne kawai damuwar sa sawa'un tasahhafa alaihi lismu aw ikhtabata matin baya damuwa da sunan ya rikice mishi ko matanin ya rikirkice au kana min al mawdu'ati ko kuma hadisin ma na ƙarya ne ba damuwar shi bane fal ilmu an ha'ula'i bi ma'azalin duk waɗannan mutanen ilimi daban su daban ilimi yayi gabas sun yamma wal amalu la akadu urahu cito balantana kuma aiki da ilimin ni ba ma na ganin shi bal ara umuran sayyi'a ina dai ganin munanan abubuwa nas'alullahi al afwa wannan tun zamanin su zabi kenan jama'a ina kuma ga yanzu Allah shi kyauta sai al imam al khatib yace khabarun li sufyana al thawri yana cigaba da kawo labarai na wasu malamai da suka yi wasu maganganu wanda a zahiri kamar suna kyaran koya da koyarwa ko shagaltuwa da hadisi yana kuma bi yana yin sharhin ma'anan maganganun yanzu kuma zai dauko mana magana daga al imam al sheikh al hafiz wanda zabi yake mataki da sayyidul ulama al amilina shine sufyan ibn sa'id ibn masruq al thawri al imam sufyan al thawri babban malami ne yana daga cikin kuma inda zabi yace kana ra'asan fi zuhdi kana ra'asan fi ta'alluhi kana ra'asan fi al khawfi kana ra'asan fi al hibzi كان رأسا في معرفة الآثار كان رأسا في معرفة الفقه haka yi dinga mushi kirari daya bayan daya malami ne masani na zuhudu shugaba a cikin biyayya Allah shugaba a cikin hadda shugaba a cikin fiqh shugaba a kaza shugaba a kaza zabi yake cewa wa kana yunkiru alal hukami ya kasance yana malamai yana mushugabani inkari a bayyane duk da yake sai ya ce kuma wala yaral khuruja aslan yayi fada da shugabani sosai in kun iya tunawa mun karanta ma san da bai da lafiya ya zo rasuwa akwai wani kanin almahadi ya bi ya same shi ya gaishe shi da yayi ga ya gaishe kawai sai ya kau da kai yace kana da wata bukata yace ina da bukata guda uku yace bukata ta farko ka ƙara zuwa gaishe la ta'ud ila iyadati kai ka sake zuwa ka ci zaka duba ne yace kuma wa in mitu fala tahdur janazati in na mutu ban so ka zo janazata wala ta taraham alayya kuma kaka ce Allah ya ji kaina saboda tsabar rikici shine shi kuma wannan prince din ya ji haushi yace da yato yace la wadittu anni kharajtu wa ra'su fi yadi na so a ce wallahi in sara kan shi kawai fito da kan saboda dan sarki ne fa kanin sarki yake wannan magana an yi da shi a shi alƙalanci zamanin Abu Ja'far Mansur ya gudu Makka daga baya Mahdi ya saki aikawa a nemo shi a kamo shi to sarkin Makka ma shi ya bashi dama yace in kana so ka gudu kawai in kuma kana ganin zaka iya zuwa in sa a kai ka shine sai ya gude kuma Basra ya buya sai da ya mutu ma ya mutu ne ba tare da an san a inda yake ba ya sha wahala sosai a gun abin nan rigingimu na abin nan na rayuwa amma dai malami ne iyakan malami kuma yana yin tadlisanci kamar yadda aka ba da labari Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 161 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri babban malami cikin malaman musulunci shine yace qala sufyanu law kana hadha min al khairi lana qasaka ma yanqusu al khayr ya'ni al hadith yace irin wannan hadisi da mutane suke tattarawa idan da alkhairi ne da ya dinga raguwa amma da yake ba alheri bane sai yana karuwa yana ishara zuwa ga yadda suke tattara hanyoyi kala 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 mutun ya tattarawa ba wai asalin matnunin ba wa qala aidan ara kullu shay'in min anwa'il khairi yanqusu wa hadha alhaditha ila ziyada ina ganin dukkan nau'o'in alkhairi suna raguwa wa hadha alhaditha to zai zama kenan wa ara hadha alhaditha mu kuma karanta wa hadha alhadithu sai zama isti'nafi ila ziyada shi kuma sai karuwa yake fa dhunnu annahu law kana min asbabil khair lan naqasa aidan yace inda abun alkhairi ne shi ma da yaro wa qala abubakar sai shi malam khatibu yace akhadha ba'd an-nas hadha al-kalama fa nadhamahu shi'ran wani daga cikin mutane ya dauki wannan magana ya maida ta waka fa anshadanahu abubakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-Khwarizmi wa lam yusammi qa'ila yaba mu labarin waqar bai fadi wanda ya fade ta ba aral khaira fid dunya yaqillu kathiruhu wa yanqusu jiddan wal hadithu yazidu falau kana khairan kana kal khair kullihi walakinna shaytana al hadith maridu wal ibn ma'in fi ar-rijal maqalatun sayus'alu anha wal maliku shahidu yace fa in yaku sidqan fa huwa fil hukmi ghaibatun wa in yaku kadhiban kidban fal hisabu shadid yace aral khaira naga alheri fi dunya duk wani abu na alheri a dunya ya killu raguwa yake kasiruhu ya killu yana raguwa wa yanqusu jiddan ya ragu da yawa wal hadithu yazidu shi ko hadisi sai karuwa yake falau kana khairan inda dai alheri ne kana kal khair kullihi to da ya dinga yin yadda sauran alheri yake walakin shaytan alhadith marid shiri akwai shaytani dake ƙara zubuguta al'amarin hadisi wal ibn ma'in fi rijal maqalatu malan ya haya dan ma'ini yana da maganganu da ya dinga yi akan mutane wani mutumin banza ne wani makaryaci ne wani maturuki ne yace wannan maganganun da yayi sai yusalu anha wallahi sai an tambaye shi akan wannan maganganu wal maliku shahidu a gaban Allah Allah yana gani za a tambaye shi a lahira fa in yaku sidqan idan maganar da ya faɗa da gaske gaskiya ne wani makaryaci ne wani dajjali ne wani maturuki ne wani mai rauni ne fa huwa fil hukmi ghaibatun ghaibatun to wannan abin nan ne cinna man mutane ne da haka zai zama muflisi kenan ko wa in yaku kidban in ku ƙarya yawa mutane yace su mutanen banza ne alhalin mutanen kirki ne yace musu masu rauni ne alhalin masu ƙarfi ne fal hisabu shadid to hisabun yafi wancan tsanani kaga fa qabba hatta hum kenan yake nufi qala shaykh Abu Bakr da malam khatib ya kawo wannan magana mai hadari sai ya ce walaysa al-amru ala ma dhahaba ilayhi shay'un yadda abun yake ba irin yadda mawaqin ya faɗa bane min anna ibadatu al-ulama ila ahwali riwati ghaiba cewa giba cewa wai abin da malamai suke yi na faɗan halayen mazaje wai gulma ne bal hiya nasiha a gyaran addini ne walahum fi izhari a'zamil masubati fi izhariha a'zamul masubati suna da lada mai yawa akan yin wannan aikin li kauniha mimma yajibu alaihim kuma abu ne da ya wajaba akan su mene din kashfuhu bayyana haka wala yasuhum ikhfa'uhu wa sitruhu kuma ba za su iya bai dace su boye su rufa da fa ba amma su waye suke wannan al-ulama kamar yadda yace min anna ibanatal ulama ila ahwalir riwaji malamai su suke bayyana wannan sai kawo maka dalili akan haka fa an yahay ibn sa'id qala sa'altu shu'ba wa sufyan ibn sa'id shi sufyan din wa sufyan ibn uyayna wa malik ibn anas ar-rajul la yahfazu aw yutamu fil hadith fa qalu jami'an bayyin amrahu shu'ba yace na tambayi sufyan din sa'id shi wannan as-sauri din na tambayi sufyan din uyayna na tambayi malik ibn anas wadannan ko ana magana hadisi haka bare sai an kare gaba dai ko game da mutumin da bai kiyaye hadisi ba ko kuma ana tuhumar gaskiyarsa game da hadisi shin a bayyana wannan abun ko ko a boye tunda aibu ne kada ayi gulmarsa suka ce bayyin amrun kowa cikin su ce ka bayyana al'amarinsa wa qala abu zur'a wa huwa abdurrahman ibn amr an-nasri sami'tu aba mushir yus'alu anir rajuli yaghlatu wa yahimu wa yusahhifu fa qala bayyin amrun an tambayi mala abdurrahman dan amru an-nasri yace naji an tambayi Abu Mis'harin game da mutumin da yake kuskure yake wahami yake canza kalma da wasadi ko a bayyana al'amarin shi ga mutane su sani yace lalle atara zalika min al-ghaib min al-giba akramaka Allah kana ganin wannan cin nama ne gulma ne qala la yace a qala Abu Bakrin wa qad istawfaina al-kalama fi hadha al-ma'na fi kitabina al-ma'ruf bi kifaya yace mun yi wannan zancen dalla a cikin littafin musannani mai suna al-kifaya fi ilmi riwaya ababi na musamman babu wujubu ta'rifil muzakki ma indahu min halil mas'ul anhu babin da ke bayani akan wajibcin mutumin da ke tazkiya wanda yake jarhuwa ta'dil in an tambaye shi game da wani to lalle ne fada abin da ke tare da shi na ilimi a cikin littafin al-khatibu mai suna al-kifaya fi ilmi riwaya yace fa ganaina an i'adatihi fi hadha al-kitabi da kuma wadatu daga musaki mai tashi ana summa na'udu ila al-kalam fi ma'ana awwal al-fasl fa naqul bar mu kuma asalin zancen mu akan maganganun da wasu suke yi cikin malaman hadisi sai su yi kama da suna kore mutane daga bin ilimin hadisi inna thawriya ana bi qawlihi alladhi taqaddama dhikrina lahu gharaib al-hadith wa manakirah abinda sauri yake nufi da abin da ya faɗa cewa ina ganin hadisi na ta ƙaruwa kaman ba abin alkhairi ba yana nufin hadisai marasa kyau hadisai munkarai hadisai abin watsarwa duna ma'arufi hawa mashhuriha ba hadisai sanannu ingantattu ba li'anna al-akhbar ash-shadha wal ahadith al-munkara aktharu min an tuhsa saboda hadisai wanda suke fandararru hadisai wanda suke munkarai marasa inganci suna da yawa ba za a kiddige su ba fara as-sauri alla khaira fiha الثوري yana ganin babu alkhairi a cikin su shi sa imamu thauri ya daga cikin mutanen da suke wasiya in sun mutu a sanya takaddun da tafan su gaba daya a kabari ayi musu kabari na daban a burne shi abinda aka maka takaddun shi kenan idh riwayatu thiqati bi khilafiha wa amal alfuqaha ala diddiha saboda wadannan hadisi marasa inganci riwayoyin amintattu sun saba musu sannan kuma aikin malaman fiqh aka san su ne wa qad warada an jama'atu min alulama siwa thauri كراحة الاشتغال بها وذهاب الأوقات في طلبها باين ثوري أنسى ممالا ميدا داما دوسكي مغانا أكن كرهانچن شغلتوا دا حديثي ما سروني دوكما كرهانچن باتلو كتشي وجر روايتوس فان إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث إبراهيم النخي يكي چوامالا ميسنا يكي أمر غريب الكلام زنچي وند يكي مرض وند بأصاب جنش بمرض كيو da hadisi wanda yake garibi wato mai rauni wa qala abu yusufa la taksiru min alhadith algharib alladhi la yaji'u bihi alfuqaha kar ku yawaita hadisai garibai wadanda malamai ba sa zuwa da su wa akhiru amri sahibihi an yuqala lahu kadhab wanda karshen al'amarin mai irin wannan hadisin za a ce da shi makareci وقال احمد بن حنبل تركوا الحديث واقبلوا على الغرائب سنبر اصلن حديثي سن كما بيه مغرائب ما اقل الفقه فيه ودنن سنا ده قرانچن فهمتا الدين وقال ابو بكر وليس يجوز الظن بالثوري انه قصد بقوله الذي ذكرناه صحاح الاحاديث بزي يو ازتي چوا ثوري ينا نفن حديثي انغنتتو با دومن شي ما يا رويتو دبن دباتر ومعروف السنن لسنوني سننوبا وكيف يجود ذلك وهو القائل يا ذا ايما ونن يتبت دغ غريش باين شي يكي cewa اكثر من الاحاديث فانها سلاح كيويت حديثي دومن حديثان نان مكامي ني كاغا كينن با ابين دا يكي نهيبا كينا اچو بين wannan maganganun su ne idan wani ya dauko bai san kansu ba sai ta cewa ai ga malaman hadisin ma suna magana suna cewa a rabu da hadisai sun ce abu fiqhu fuqaha'u da suke nufi sune malaman fiqhun hadisi su maliku su bukhari su ahmad ibnu hanbal da shafi'i da makamantansu ba wai fiqhu zalla irin wannan da ake bashi wannan ma'ana ta daga baya dinnan ta fiqhu wanda ba ruwan shi da hadisi mujarrad ba wa qala yanbaghi lirajuli an yukriha waladahu ala talabil hadis sauri shine ke cewa kuma har ila yau ya dace ga mutun ya tirsasa wa dan shi sai ya koyi ilimin hadisi yaqulu fa innahu mas'ulun anhu domin responsibility ɗinka ne koya mashi addini to wajibi ne ka sashi lalle lalle ya koyi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaya ce sauri kuma shike fadan waccan magana da waccan ma'anar wa qala kuma shine mai cewa ma a'lamu shay'an yutlabu bihi Allah azza wa jalla huwa afdalu min al-hadith ni ban san wani abu da za a nemi samun shiga a wurin Allah wanda yafi hadisi ba fa qala lahu insanu sai wani mutum ya ce mishi innahum yatlubunahu bighairi niyya alga ta malam to waɗanda suke nema ba da niyyar kirki ba qala yace talabuhum lahu niyyatun ai kasance wasu suna neman hadisi wannan kadai ishi su niyyar ta gari wa qala kuma sauri ne mai cewa la na'lamu shay'an min al-a'mali afdala min talab al-ilmi wal hadisi mu ba mu san wani abu na ayyuka da ya kai kyau da nagartan neman ilimin hadisi ba liman hasunat fihi niyya ga wanda yake da niyya mai kyau wa an damra qala kana sufyan ath-thauri rubama haddasa bi asqalana wa sur wani lokaci sufyan ath-thauri yakan je asqalan da sur sunan garuruwa ne ya karantar yabtadi'uhum shi yake fara neman mutane ya ce ku zo in koya muku ba a gayyace shi ba ba a kira shi ba da yazo kawai ya tara mutane ya ce to bari in koya muku hadisi sun mai yaqulu suka je na cewa in fajaratul uyun yace fa to idan ruwa fa ya tsinki ruwan hadisi ku zo ku ji ruwan hadisi in fajaratul uyun yu'jubu bi nafsihi shi kanshi yana bugge kanshi dan yana yin wannan abin yana jin cewa lalle yana yin abin da ya dace rubama haddasa rajulu wani lokaci mutum yakan bada hadisi fa yaqulu lahu sai ya ce mishi hadha khairul laka min wilayatika asqalana wasu in yaji ka iya hadisi sai ya ce wannan yafi maka fiye da baka gwamnan asqalan ko baka gwamnan su wannan hadisin da kasa ne koya daya fi maka alheri kaga kenan ashe sauri ba yana kore mutane daga hadisai ingantattu bane a yana hana shagaltuwa da hadisai masu rauni da gara'ibu da ainihin mu'dalat da adubuwa wanda suke mutashabihat khabarun li malik ibn anas wa abdullah ibn idris ga wani labari irin haka daga maliku dan anas da kuma abdullah dan idris wa an ali ibn muhammad at-tanafisi قال قال عبد الله بن ادريس كنا نقول الاكثار من الحديث جنون قال التنافسي صدقه التنافسي شيني محمد سوري علي ابن محمد ابن اسحاق الكوفي yana daga cikin malaman ibn majah yana da hadisi a cikin sunan ibn majah kada ya rasu ka ta 233 shine yake cewa muhammad dan idris abdullahi dan idris yana cewa mun kasance muna cewa yawaita hadisai irin wadannan munanan hadisai to haukani yace gaskiya ya fara wa an malikin kala imam malik yake cewa ma akthara ahad min al hadithi fa unjiha babu wanda zai yawaita mu'amala da hadisai masu rauni din nan sai ya zama wato ba zai tsira ba ba zai tsira ba qala abubakarin malan khatib yake cewa wa qad hafiza an wa qad hafiza an abdurrazzaq bin humam في الاكثار من الحديث ما يقارب هذا المعنى فقد قال ان حدثي ان رقي مغنى daga malan wato Abdurrazzaq As-Sanani wani zance kwatan kwacin wannan inda yake cewa kunna nadhunnu anna kasratal hadith khairun fa idha huwa kullu fa idha huwa sharrun kulluhu da muna tsammanin cewa yawaita hadisi duk inda muka ji hadisi da mai kyau da mara kyau kawai mu tattara sai mu gane ashe haka ba alkhairi bane tace masu inganci shine abin da yake mai kyau wa qala abu bakr wa hadha alkalamu kulluhu qaribun min kalami thauri fi dhamm shwadh alhadith duk wannan zance yayi kama da zancen al-imam thauri ne wajen zargin hadisi wanda suke shawar wal ma'ana fihi ma sawa'un wannan zancen da na sauri duka ma'anarsu iri daya innama kariha malik wa ibn idris wa ghayruhum al-iktsara min talab al-asanid al-ghariba abinda malaman suke ki shine kokarin yawaita isnadoji garibai wa turqil mustankara da wasu hanyoyi wanda suke abin kyama ka asanid hadith al-fa'ir kamar isnadojin hadith al-fa'ir shine gashi na kasa yake cewa ya'ani hadith Anas ibn Malik qala da Anas yake cewa kuntu akhdimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na manzon Allah hidima a gidansa faqaddima lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam farahum mushawwa sai aka aika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ɗan shila an gasa su an soya su fa qala sai ya dinga cewa allahumma atini bi habbi khalqika ilayka ya'kulu ma'i min hadha at-tayf ya allah ka turo mini mafi soyuwan mutane daga cikin mutanen da kafi so yazo ya ci wannan tsuntsu tare da ni. Kala Anas yace fa qultu Allahumma ij'alhu rajulan min al-ansar, ni ko sai ina addu'a na cewa ya Allah ka sa mutumin da zai zo ya ci wannan abincin ɗaya ne cikin dangin mu ansarawa. Fa jaa Ali radiyallahu anhu, sai Ali ne yazo ya ci. Akwai wanda suka yi ta zuwa Annabi ya ce kar a bari su shigo, Abubakar da Umar da Usman da wani da wani, wajen mutane dozin guda. Hadisi ne dogo na ƙarya, yana nan a cikin littafin Hakim Musaddara. Sannan sai da Ali ya zo, sai Annabi ya ce to ya shigo. Hadisi ne daga jikasa irin na ƴan Shi'a ne. Hakim ya fitar da shi ya ce kuma sahihun ala shartu shaykhain wa ta'aqqabahu adh-dhahabi fi talkhis musaddarak. Zahabi ya ce qultu ibnu iyad la a'rifu wala qad kuntu la zamanan tawilan adhunnu anna hadith at-tayri lam yajsur al-hakim an yudhi'ahu fi sirrihi. Yace na dade ina tunanin cewa wannan hadisin Hakim ba zai iya tsaurin ido ya saka shi a cikin tafin nan ba. Falamma allaqtu hadha al-kitab, da ne wannan ta'liqin, ra'aytu al-hawla min al-mawdu'at allati fihi, sai naga abun tashin hankali na irin hadisan ƙarya dake cikin musaddarat. Fa idha hadithu at-tayr bin nisbati ilayhi sama'u, sai naga ma hadisan ƙaryan to shi wannan hadisu tsayir ma yana sama da su, ma yana da sauki ma akan sauran. Wa amma fi sirri alamin nubala, sai Zahabi a can yake cewa faqad haka Zahabi anna al-hakima lamma su'ila an hadisu tsayir qala la yasu, an tambaye shi yace bai inganta ba, walau sahha lama kana ahadun afdala min Ali, yace da ya inganta to da ba wanda fa Ali falla ba da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zahabi mu'alliqan, sai Zahabi yake cewa fa hadhihi kayatun qawiyatun, wannan labari ne mai karfi. Fa ma baluhu akhraja hadisat tsairi fi musaddarak, to me yasa ya kawo shi a musaddarak? Fa ka annahu ikhtalafa ijtihadu, tayu abinda ya faɗa ijtihadin shi ya bambanta a lokaci guda biyu. Wa qad jama'atu turuka hadisat tsairi, Zahabi yace na tattara isnadojin wannan hadis ga lambobi nan da ya ambata. To hadisat tsairi yanzu shagaltuwa da shi da karanta shi yana daga cikin ɓata lokaci, dan hadisin ƙarya ne. Wa turku hadisil mighfar, da kuma hanyoyin hadisin al-Mighfar wanda yana cikin Bukhari da Muslim, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka wa ala ra'sihi al-Mighfar, ya sa kwalkwali hular kwano san da ya shiga ainihin Makka, yana cikin Bukhari da Muslim, da Maliku a cikin Muwatta ya ruwaito shi. Wa hadisu wa ghusl al-Jum'a, da hadisin wankan Juma'a, yana mana misali ne kaman hadisin Abdullahi ibn Umar kenan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ja'a ahadukum al-Jum'ata falyaghtasil, wanda yana cikin Bukhari da Muslim da wasansu, ta riwayan Nafi daga Abdullahi ibn Umar, wanda yace hanya mashhuriya. To wani sai yazo ya tattara hadisai hanyoyi daban-daban na hadisin wanda ba su inganta ba, wanda ba sa ƙara ma hadisin komai, ko mun gani haka. Wa faid wa qabdul ilm, hakanan tattara hanyoyin hadisin qabdul ilm, hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman zuwa karshen shi, ittakhadha an-nasu ru'usan jahala. To wannan hadisin shi ma yana cikin Bukhari da Muslim. To wannan hadisi kamar da Ibn Hajar yake cewa, gashi na a taliqi mali yake cewa wa qadishtara hadha al-hadith min riwayati Hisham ibn Urwa fa waqa'a lana min riwayati akthara min 70 nafsan anhu min ahli al-haramain wal-iraqain wash-sham wa khurasan wa misr wa ghayrihima wa wafaqahu ala riwayatihi an abihi urwa abu al-aswad al-madini wa hadithu fi sahihain wa zuhri wa hadithu fi an-nasa'i wa yahya ibn abi kathir wa hadithu fi sahih abi awana wa wafaqa abahu ala riwayatihi an abdullah ibn amr amr ibn al-hakam ibn thawban fi hadithi fi muslim wa hadithu fi muslim. To ga hanyoyin nan da ya ambata. To abinda yake nufi shine kokarin sai an tattara waɗannan hanyoyi waɗanda wasu su masu rauni ne, bayan hadisin ya riga ya tabbata, da kuma wa liman ahli darajat, da kuma hadisin wato inna ahli darajatil ula yarahum manhum asfala minhum kama tarawna alkawakiba alkawkaba at-tali'a fi ufuqis sama'i wa inna Abubakar wa Umar minhum wa minhum wa an'uma. Wannan hadisi shi ma yana cikin Sunan Ibn Majah, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suke da darajatul ula a alkiyama, sauran mutane za su dinga ganin su kamar da kuke kallon taurari a sama, kuma sai Sayyidina Abubakar da Umar suna cikin su. Wa ghairi dhalika mimma yattabi'u ashabal hadisi turuqahu, malam khatibu yace da ire-iren waɗannan wanda malaman hadisi za su uki na tsallake hadisin man kadaba alayya, ko man kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawa maqarahu minan nari da kuma hadisin la nikaha illa bi waliyin da ire-iren haka wanda malaman hadisi za su tabibiyan hanyoyin suna tarawa malami ya cinye rayuwar shi wajen tattara hanyoyin wani hadisi kwaya daya mai kun yaukarin tattara masu inganci da karantar da su da yada abin da ke cikin su na sunna sai ya cinye rayuwar shi wajen tattara hanyoyin wani hadisi kwaya daya ya yawo duniya wajen neman wannan hanyoyin wasahihu min turqihi aqalluha sai zama ingantattun su ne ɗan kadan wa aktharu man yajma'u dhalika ahdatha minhum mafi yawan masu yin wannan aikin shine mutane masu karancin shekaru sune suke shagaltuwa da wannan fayatahaffadunaha sai su tahaddace isnadojin wa yudhakiruna biha su zauna su dinga yin musaffa suna muzakarar su wala alladuhum la ya'rifu min as-sahihi hadisan ba tare da ya san wani abu ingantacce a cikin hadisi ba wannan shine abin da aka hana din wa tarahu yadhkuru min at-turqil gharibati wal asanid al-ajiba allati aktharuha mawdu amma zaka ji na ambatin isnadoji masu ban mamaki wanda mawdu'ai ne mu kiyaye jama'a wannan maganar da kake karantawa khatibu na kawo su a yanzu in ba ka san wannan fasara ba za ka gane ma'anar su ba in ba ka san wannan tarihin ba in zaka karanta su da contemporary fahimtar da muke mai ilimin hadisi sai ga kaman wani aibata hadisi ne to ba haka bane ga abinda ake aibatawa mutum daliban hadisi a wancan zamanin sai a samu mutum da zai nemi wani hadisi kwaya daya sai ya zagaye gaba ɗaya kasashen malamai yana neman isnadoji ba damuwar shi inganci ko rashin inganci ba shi dai kawai a ce yana da juz'i wanda ya tattara isnadi guda 500 guda 600 isnadi guda 1000 kaza akan wata riwaya kwaya daya to wannan shine abin da su asalin malaman suke aibatawa suna so a koma kan asali abinda mu muka sani yanzu ake bibiya na hadisai akan wannan asalin wanda an tsawaita shine a kawo mai isnadi uku hudu irin yanda misali Muslim yake sauran tunda ba su inganta ba za a kula da su ba wani zai dauki misali hadisi na Al-Amal bin Niyad yace sai ya zagaya duk duniya ya ji isnadojin hadisa kuma isnadojin nan duka ba su inganta banban da wannan kwaya ɗayan da yake da shi na asali to da ya taƙaice akan wannan kwaya ɗayan na asali yafi mishi zaman lafiya ya nemi sauran hadisai to shine abin da malaman suke aibatawa wa julluha masnu'un mafi yawan su ƙerarru ne ƙirƙirarru mala yantafi'u bihi ba zai amfana da komai ba wa qad zahaba min umrihi juz'an fi talabi kuma ya cinye wani bangare na rayuwarsa a gun neman wannan hadisi wa hadhihi illa hiya allati iqtata'at akthara man fi asrina min talabati alhadisi an tafaqquhi bihi yace wannan illa in ji khatibu ita ce abinda ta yanke mafi yawan waɗanda suke rayuwa a zamanin su khatibu daga fahimta hadisi wastinbatu ma fihi min alahkam da kuma yadda za su iya nemo abin da ke ciki na hukunce-hukunce wa kad fa'ala mutafaqqihatu zamanina ka fi'ilihim yace malaman masu neman fiqhun zamanin su su ma sun yi irin wancan abin da masu neman hadisi suka yi wa salaku fi zalika sabilahum suka shiga cikin irin wannan tafarkin wa ragibu an sama'is sunani min almuhaddithina ba sa so su ji hadisai daga malamai wa shagalu anfusahum bi tasanifil mutakallimina sai suka shagaltu da haddaltafan ɗan ilmul kalam fakila ta'ifataini dayya'a ma yu'inu waɗannan ɓangarorin guda biyu da malaman da ɗaliban hadisi wanda suka shagaltu da isnadoji suka bar hadisai ingantattu da ɗaliban fiqi wanda suka shagaltu da littafan ilmul kalam suka bar sauraron malamai dukkaninsu sun ɓata sun lalata abin da zai taimaka musu wa aqbala ala ma la fa'idata lahu fihi suka tunkari abin da babu wata fa'ida a cikin shi wa qala abu zur'a ar-razi kataba ilayya abu thawrin lam yazal hadha al-amru fi ashabika hatta shagalahum anhu ihsa'a adadir ruwati man kadhaba alayhi muta'ammidan yace mushi wannan al'amari na hadisi bai gushe ba yana zama alkhairi a cikin mutananka sai da suka shagaltu da kokarin kirga adadin waɗanda suka ruwaito hadisin man haddasa man kadhaba alayhi muta'ammidan faghalabahum ha'ula'i al-qawmu alayhi daga nan shine sai wasu mutanen sai suka galabaice su daga nan sai suka samu matsala al'amari ya lalace musu suka zama cewa yanzu kawai damuwar su isnadi nawa kake da shi ni ina da isnadi kaza guda nawa kake da shi na mutanen gari kaza ni ina da su guda kaza isnadi kaza guda nawa kake da su abinda kawai ya dame su kenan ya shagaltar da su wannan shi ya lalata musu gabaki daya al'amarin da suke ciki to bari mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa akhbarun li Sulaiman bin Mihran al-A'mash ف فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. هذا